da raira takin siyasa su ne suka mamaye bukukuwar ranar demokradiyya ko yankin kai a Afirka ta Kudu jiya Litinin. Dabban mutane ne suka hallara sassan kasar daban-daban suna jinjina nasarori da aka samu cikin shekaru 21 na mulkin demokradiyya. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ga dabban mutane da suka hallara a gidan gwamnati a birnin Pretoria cewa gwamnati ta samarwa miliyoyin ƴan ƙasar ruwa da ilimi da kuma kiwon lafiya. A cikin jawabinsa da fi mai da hankali wajen yin Allah wadai kan bore na kiyamar baki da ya halaka mutane bakwai sannan wasu ƴan ƙasashen waje fiye da 100 aka raba su da muhallansu. Mr. Zuma ya mai da martani ga ƙasashen Afirka da suke sukar Afirka ta Kudu kan wannan fitina. Yake da farko ƙasashen su tambayi kansu me yasa ƴan ƙasashen su suka bar gida zuwa Afirka ta Kudu.
Much as we can have a problem, our brother countries contribute to this. Why are the citizens not in their countries? Because in a sense, everybody then criticizes South Africa.
Ko da shike mun samu aukuwar fitinan nan, ƴan uwanmu ƙasashen Afirka sun taimaka a aukuwar wannan lamari. Me yasa ƴan ƙasashen su suka bar gida? Domin kowa yana sokar Afirka ta Kudu, menene musabbabin da ya janyo waɗannan ƴan gudun hijira zuwa Afirka ta Kudu? Game da batun zanga-zanga ko ƙorafin jama'an ƙasar kan yawan miyagun laifuffuka da ake aikatawa da kuma gazawar gwamnati wajen samar da kayan more rayuwa a kan kari, Mr. Zuma ya kira al'ummar ƙasar a zaman waɗanda suke cike da ƙunci. Daga nan ya kiya gare su da cewa su nemi taimako na rage fushinsu, wadda ya ce ya ta'allaka ne kan irin mulkin danniyar yadda ƙasar ta fuskanta a baya.
There is a lot of anger in our society.
Yeah, 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 y